Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan la'asariya. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Tare da Bamka Almasi Garba da sauran abokan aiki ne ke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Litinin 26 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, wasu mayaka sun yi kace-kace da wani sansanin sojin Najeriya a arewa maso gabashin kasar inda suka halaka sojoji akalla 30. Kasar India ta bayar da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar corona 352,991 a yau din da Litini. An kashe wani brigadier general din sojin kasar Indonesia a fafatawar da ake yi tsakanin jami'an tsaron kasar da 'yan tawaye a lardin Papua mai fama da tashin hankali.
Kanin labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji martanin wasu 'yan Najeriya game da gargaɗin da Amurka ta yi wa 'yan kasar ta game da tsaro a Najeriya.
Mu wannan muna kallon wani abu ne wanda yake ya zama wajibi ga gwamnatin Najeriya da ta yi karatun ta nasu tare kuma da jami'an tsaronta.
Haka kuma za ku ji cewa
shi 90 cikin 100 na manyan motocin da ke daukar kayan Najeriya sun fi shekara 20 da kerawa. Wannan ita ce babbar damuwa da ke dace mu ƙara dagewa ga maganar jiragen ƙasa don sufurin kaya.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su. Sai kuma shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. Albarkacin watan Ramadan mai cike da alfarma, za mu kawo muku kallon azumin Ramadan a wurin matasa. Amma yanzu sai a fara da gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurari, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran. Wasu mayaka sun yi kace-kace da wani sansanin soji a arewa maso gabashin Najeriya inda suka halaka sojoji sama da 30 kafin suka janye sanadiyar barin wutar jiragen yaki a cewar majiyoyi. An yi imanin cewa maharan mambobi ne na bangaren kungiyar ISIS da ke yankin. Sun bararraka sansanin soji da ke garin Minok na jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya da yammacin jiya Lahadi, abinda wasu sojoji uku da wani mazaunin garin suka shaidawa kafar labarai ta Reuters kenan. Yawan karuwar rashin tsaro a fadin Najeriya ya yi sanadin halakar sojoji da farar hula da dama a wannan shekarar. Wajen wata guda da ya wuce kawai ma, wasu masu tsoron ra'ayin addini sun halaka sojojin Najeriya wajen 30 a arewa maso gabashin Najeriya din. Majiyoyi dai sun shaida ma kafar labarai ta Reuters cewa sojoji 31 ne aka halaka a harin na jiya Lahadi. Kasar India ta bayar da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar corona 352,991 a yau din nan Litini. Rana ta biyar a jere da ake samun sabon kamuwa da corona sama da 300 kulla yaumin a wannan kasar ta kudancin Asiya wadda ke fama da mummunan bala'i na annobar corona karo na biyu. Bangaren lafiyar kasar ma ya durkushe sanadiyar nawaya ta yadda ma asibitoci suka cika suka batse kuma ba sa iya kula da sabon majinyata, sannan ga karancin iskar shaka ta oxygen ta yadda ma wasu masu fama da cutar corona ke yawan bude baki ko sa ɗayan shaki iskar. Kasar ta India ta kuma bayar da rahoton mutuwar mutane 2,812 a yau din nan Litini, wani adadin kuma na mace-macen rana guda mai yawan da kasar bata taba gani ba, yayin da wuraren kona gawar waki ke ta aiki dare da rana. Hukumomi a New Delhi, babban birnin kasar, sun tsawaita kullen da a da zai kawo ƙarshe a yau din nan Litini zuwa wani makon.
Kafin Ibrahim ya dawo da ƙarin wasu labaran, za mu leƙa Najeriya, inda wasu 'yan kasar suka maida martani game da kiran da ofishin jakadancin Amurka ya aika wa 'yan kasarsa da su guji zuwa Najeriya saboda rashin tsaro da ake fama da shi a kasar. Wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
A makon da ya gabata ne dai ofishin jakadancin Amurka ta shafinta na internet ta fitar da wani rahoto da ke gargaɗi ga Amurkawa da ke son zuwa Najeriya da su yi taka tsantsan, ko kuma dai idan zai yiwu su ɗage tafiyar nasu zuwa Najeriya, musamman idan akai la'akari da rashin tsaro da ake fuskanta kama daga hare-haren 'yan ƙungiyar Boko Haram zuwa masu garkuwa da mutane da kuma 'yan bindiga daɗi a yankin kudu maso yammacin Najeriya. Comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty Support na daya daga cikin 'yan Najeriya da ke ganin babu laifi idan wata ƙasa ta gargadi al'ummarta su kiyaye zuwa wata ƙasa bisa la'akari da harkokin tsaro.
Game da wannan gargadi da ƙasa America ta yi ma al'ummarta na cewa su kiyaye zuwa ƙasa Najeriya, mu wannan muna kallon wani abu ne wanda yake ya zama wajibi ga gwamnatin Najeriya da ta yi karatun ta natsu tare kuma da jami'an tsaronta, domin abubuwan da suke faruwa a ƙasan ya fara wuce hankali da kuma tunani na duk wani mai tunani, wanda yake in ka tsaya ka kalla kullun aikin kenan za ka ji an yi kisan gilla, an sace mutane, ba a bar yara ba, ba a bar manya ba, ba a bar tsofaffi ba, ba a bar 'yan makaranta ba. So saboda haka kaga wannan mu a nan ba za mu yi mamaki don America ta yi gargadin al'ummanta da su kiyaye zuwa Najeriya ba. Magana ta gaskiya, duk duniya an fahimci gwamnatin ƙasanmu Najeriya tana da rauni musamman akan abin da ya shafi maganar tsaro din nan.
Irin wannan gargadi da ƙasar Amurka ta fitar da ba shine na farko ba, hatta sauran ƙasashe na duniya musamman na yammacin Turai sun sha fitar da irin wannan gargadi ga 'yan ƙasarsu da ke zaune a wasu ƙasashe, ba ma kawai Najeriya ba, inda ake fama da tashe-tashen hankula da cewa su ɗauki matakai na taka tsantsan. To ko ina mafita kenan game da irin wannan kiraye-kiraye ko rashin tsaro da ake fuskanta a Najeriya? Ga dai Comrade Musa Jika.
So saboda haka ba ma America ba, nan gaba in dai aka ci gaba da tafiya a haka ba dauki matakin da ya kamata ba, to ina tabbata maka duk kasashen da kasan suna hurɗa ma da Najeriya ba za su yadda ma su kawo hajarsu ba, ko ma su zo da sunan cewa sun zo wani kawo ziyara ko wani abin nan, saboda halin da ake ciki 'yan kasan ma an kasa kare su.
Ko a kwanan nan ma dai an samu hare-hare na 'yan bindiga a yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda 'yan bindiga suka dinga kai hare-hare ofisoshin 'yan sanda tare ma da sakin wasu 'yan fursuna a jihar Imo bayan kisan da aka wasu jami'an kwaston da kuma 'yan sanda a jihar Enugu a makon da ya gabata, ga kuma hare-hare na 'yan kungiyar Boko Haram a jihar Yobe da kuma jihar Borno bayan harin 'yan bindiga a jihar Niger da Sokoto da kuma jihar Zamfara, lamarin da kuma ke ci gaba da tada hankulan 'yan kasar. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
A gaida da Babangida Jibrin, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da karin wasu labarai.
To Sarfilu, sojojin Lebanon sun dakile wani yunkuri da aka yi da safiyar jiya Lahadi na fasa kuburin bakin hauren kasar Siriya da dama don kai su tsibirin Cyprus na tekun Bahar Rum, a cewar rundunar sojin. Wannan yunkuri na fasa kuburin 'yan asalin kasar Siriya 69 na faruwa ne a daidai lokacin da kasar ta Lebanon ke fama da matsananciyar matsalar tattalin arziki wadda ta dada jefa mutane da dama cikin kunci. Cikin shekarar da ta gabata an sha yunkurin yin fasakurin bakin haure zuwa kasar ta Cyprus, wadda mamba ce ta kungiyar tarayyar Turai, wanda ya kai ga mutuwar wasu da dama daga cikin bakin hauren. Wannan tsibiri na tekun Bahar Rum da kuma kasar ta Lebanon sun kulle yarjejeniyar hana jigilar bakin haure ta jirgin ruwa zuwa Cyprus. Sojojin da Lebanon sun faɗi a wata takardar bayani cewa wasu sojoji da jami'an ɓangaren bayanan sirri na rundunar sojin kasar sun daƙile wannan yunkuri ne a gundumar Arida ta arewacin kasar, daura da kan iyakar Siriya. Suka ce sun ma kama mutumin da bakin hauren suka biya shi don ya kai su Cyprus din, kuma ana kan masa tambayoyi. A ƙarshe an kwarmato wani ra'ayi na ministan harkokin wajen Iran mai cike da suka ga salon diplomasiyyar Iran da kuma iyakanta iko cikin jamhuriyar ta Musulunci, wanda ke nuni da irin salon shugabancin ƙasar da ke bisa tsarin addini irin yadda ba a taba gani ba. Bayyana waɗannan kalamai da Muhammad Javis Zarif yayi ya janyo cece kuce a cikin Iran, inda akasari jami'an gwamnati kan iya mabakinsu a wannan tsari na siyasa mai sarƙaƙiya wanda ke kunshe da dogarawan tsaron juyin juyi hali masu matuƙar iko, wanda a can sama kuma ake da babban shugaba na addini. Dama akwai raɗe-raɗin cewa ta yiwu shi ma Zarif ya tsaya takara a zaben shugaban kasar ta Iran wanda za a yi ranar 18 ga watan Yuni.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Har yanzu dai muna Najeriya, inda a rahotonmu na gaba za ku ji cewa kashi 30 cikin 100 na manyan motocin da ke dakon kaya a Najeriya sun wuce shekaru 20 da kerawa, wanda hakan babu barazana ce wajen sufurin kaya. Nasu Adamire Hikaya na ɗauke da wannan rahoton.
90% of the trucks we have today are over 20 years of age is a major problem, and that means we need.
Kashi 90 cikin 100 na manyan motocin da ke daukar kaya a Najeriya sun fi shekara 20 da kerawa. Wannan ita ce babbar damuwa da ke dace mu ƙara dagewa ga maganar jiragen ƙasa don sufurin kaya. Shugaban hukumar kiyaye aukuwar hadura ta Najeriya, Road Safety Babu Yayemi, ke magana lokacin da shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta Teku Hassan Bello ya zarce shi don tattaunawa kan tashoshin dakatawar manyan motoci da za a kafa kan manyan titunan Najeriya. Oyemi ya ce manyan motocin ne ke murkushe tituna, su haddasa ramukan da kan kawo hatsari. Da haka idan an samu jiragen kasa ko ina, motocin za su ke daukar kaya ne kawai daga cikin gari zuwa tashar jirgin kasa. Shugaban hukumar kiyaye aukuwar haduran ya bada tabbacin maraba ga tashoshin dakatawar manyan motocin ta hanyar sanya direbobi bin umarni. Babban sakataren hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwan Hassan Bello ya ce madakatun motocin za su taimaka wajen hutawar direbobi da kasa tattalin arzikin yankunan da za a kafa tashoshin. Haka Hassan Bello ya ce aikin kafa tashoshin teku na soke kaya a Tudu na samun gagarumar nasara.
Sufuri shine muke son ya zama wanda ke dauke da tattalin arzikin Najeriya. Idan an yi haka, to za ka ga manomanmu sun samu inda za su aika kayan su ba sai sun zo Lagos ko sun zo Port Harcourt ko kuma sun zo wurare da ke da tashar ruwa ba. Ko a can Kaduna, duk noman da ake yi ta Jos, ta Kaduna, ta Funtua, Kebbi da sauran jihohi za ka ga sun yi amfani da wannan tasha ta Tudu ta tabbata cewa sun aika abubuwansu. To za ka ga masana'antu sun bunƙasa. Yanzu haka akwai wanda suka zo suka same mu suna son su yi masana'antu kusa ga wannan tashoshi. To ka gani ɗaukan ma'aikata, bunƙasa tattalin arzikin Najeriya duk zai inganta saboda wannan abubuwan.
Ɗaya daga shugabannin ƙungiyar direbobi, Comrade Suleiman Ɗanzaki, ya ce za su miƙa wuya.
Ina jin na yi sawu ya kai 5 zuwa a Ogun State. Akwai wani wuri da suka yi wajen headcar wajen 30 da wani abu. To amma abin da suka tsawwala a kai shi ne suna so za a kashe sama da biliyan 28 domin sun dauko irin wadda aka yi na Germany ne, za a yi kankare wadda bai kasa kafa 10 ba. To mun gayyato mutanen Italia da waɗansu mutane, kowanne duba ya ga kuɗin, ya ga kuma irin abin da za a kashe sai ya kauce. Gwamnati ta sa ƙarfi a gyara irin wannan, domin ko muna so ko ba ma so, manyan motoci suke kashe hanyoyin nan, manyan motoci suke da ƙarfin da za su yi dukkan abu. To amma abin da ke faruwa, mu a matsayin kungiyoyi ba mu da ƙarfin da za mu tilasta ma mutum abu sai dai lallashi.
Akan samu hatsura tun a tarihi a Najeriya na manyan motoci da kan shafi ta masu tafiya a kafa, kuma babbar mota ta samu shanyewar birki ta auka taron jama'a. Nasira da Maili Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasira Admiral Kaya, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ka haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafinmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi haushi dare tam, to shi mara ilimin.
Jama'a masu sauraron mu, da wannan la'asari ta yau Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace baki daya, Allahumma amin. Masu sauraro, shirin namu ma a yau zai daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke jin koke-koken wasu malamai a jihar Borno na kin biyan su albashi na tsawon lokaci wanda adadin malaman ya haura 10,000. A yau za mu daura daga inda muka dakata a makon na jiya.
Na rajin tibi wasu malaman primary da wannan tantancewa ya shafa da kuma aka dakatar da albashin nasu. Wannan suma tambayan Hawa Usman game da yadda abin ya shafe ta. Ga dai abin da take cewa. Ana ki aikin koyarwa.
Gomari 2 primary school.
Me faru ki ga mun ki mun bayani abin da ya faru.
Eh amma na verification ne. Sai aka zo aka manna list wai muna da fake result aka rubuta mana gure to na karbo tuhum dina komai da komai an gyara min da tuhum dina akan bayan sati daya sai na karbo statement dina da na kawo kuma sai aka ce already an ga an clearin dina da tuhum din ba matsala so da aka zo aka manna suna kuma sai sunan mu kuma ya afiya a ciki
yanzu tun wata shekara ruwa kina wannan aikin koyarwa
shekara 21 yanzu 2000 ne appointment dina
to an ce kamar kuna da takardun kina takarda boye da gaske haka din da ko
da ne a'a ni yana da takarda na mai kyau a hannuna
kin yi karatu
na yi karatu
to ni kira zaki wa gwamnati dan ganin cewa sun ji ko kanki sun zo gare ki saboda abai da ke bakin aiki
muna roƙon gwamnati ya taimaka a sake duba ire-iren mu muna da yawa hakan da ya faru da mu muna da yawa sosai a sake taimaka a nada wani committee a sake ƙara yin bincike a kanmu shine muna roƙon gwamnati ya taimaka ya dube mu
yanzu ya rayuwa take ganin cewa kina da ya kuma marayu ne ko
eh yara na marayu ne haka ne
su nawa ne a da
yara hudu daga ni na daya eh duka suna gaba
tsaya rayuwa take gare ki yanzu
eh to gaskiya mun gode wa Allah amma gaskiya muna cikin wani hali ne wanda gaskiya in ba mun yi tawakkali ga Allah ba za mu yi mu samu mun shiga cikin wani rayuwa ma daban muna roƙon gwamnati ya duba ire-iren mu da yawa wallahi takardar mu aje a duba a ƙara zuwa a duba cikin college wallahi mun yi karatu
an ce kamar akwai takardar ko ke da aka raba kaunan kun rubuta wacin ku akai
eh to an ba mu amma har yanzu daga LEA din ba su yi submitting zuwa board din ba har yanzu
kuma kun rubuta ko ke
mun rubuta
shi ma Malam Idris Abbade na ɗaya daga cikin wanda wannan abin ya shafa da ma ya so mu kuka ba game da matsalolin da su malamai suke fuskanta kafin wannan tantancewa
eh to halin da ake ciki sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un halin da ake ciki shine shi aikin teaching din ma kansa na primary school din mu koma kan haki da ya kamata a ba malami abubuwa da yawa an yi ba sa ciki har yau a Borno state akwai malamin da yake karban 11,000 zuwa 12,000 a wata ka zo ka ce zaka tantance ka tantance ka dakatar kai baka ba su leta ba kai baka ce su tsaya a gida ba suna fitowa aiki suna ta aiki yanzu ga malamai da yawa wayansu hawan jini wayansu ma sun fadi sun mutu muna appealin ma governor ya dawo ya sake duba wannan abun in ya duba da idon rahama mu Maiduguri abu guda ɗaya shine educationally backward ga insurgency wayansu makarantun ma kauyukan yo shekara 6-7 ba kowa malami sai wata ya kare da sati 2 tukuna za doki wannan kudin a bashi yau a zo a ce ba za a biya ka ba baka san matsayin ka ba to me gwamnati take so a yi wani sana'a zaka yi wani aiki zaka yi waye zai rike ka ta ina zaka fara ya kamata a zo na duba wannan abu
shekaru nawa kana wannan aiki na koyarwa primary
ina aiki shekara 23
yanzu an dakatar daga an ga maka dalili
wallahi mu dai an ji an manna suna mun je mun duba mun ga sunan mu a ciki sun ce a rubuta complain an rubuta an mika har yanzu dai ba a ce komai ba
yau watanni nawa kenan da wannan dakatar da ku
daga January zuwa yau
to yanzu wani hali kuke ciki ganin cewa kana da iyali kuma kai kake daukar nauyin sa da su da yara da sauransu
ba dadi ba dadi abinda aka biya kama bai ishe ka ba balantana a ce kana da wani sana'a a gaba muna zo ne mun zuba Allah ido mu ga abinda Allah zai yi da mu shine kawai zan fada saboda shi rayuwa yau kai ne a sama gobe ba kai bane Allah ya mana mai kyau ga baki daya mu
Dr. Shatima Kullima dai shine shugaban wannan committee wanda kuma na tambaye shi game da matsayin waɗannan malamai da ke kokawa cewa ba ba su wasiƙar sallama ba amma an dakatar da albashin su
Okay. After all, my casing Kwema, Magama, but in the way, casing such a sort of grievances here and there, Sukakao Mana. So, in the after mass of conclusion of Abuwa, the Ramway, the Nehoma, any letter, some or not to die. Okay. So, I think government is even magnanimous towards them. The casting had a round HF for running. So, I have not just sort of a problem, sort of a complaint.
Haka.
I call the Azojama. Yalora Babans, Baban Nasaji. Yara Gamu, Yara complain, HMA, Yasa Masala, the LC Nashi. So, let's say Yasa Masala, Yazai.
Ita ya rubuta complain. Amma FSC na shirin jere ne, so ya sa FSC na shi, to yawancin su haka ne. So nufin su amma tara check, akwai option da na ba wa gwamna ma. Kasan akwai wanda suna da check grade 2, amma su iron ne din abun sun je sun samu jere ɗin su yi. Wurin su ma har jere degree. To ya ce mishi ta iri wannan abu abun da za mu yi. Why can't we as a punishment? A samu wani finiti major kome dauda su two levels down su je abansu ko one year or two su je su yi clearing FFC na su don yanzu mun yi sakin duwara nan as far as muna gansu dai a graduate na for the last 10 years wannan ba su yi performing in da su ba kyau nan za su yi ba to shi ne yake abin da za a yi yanzu kawai dai a bari haka da bebe haka amma yanzu abin da mu je soja boss ba ma soja boss soja kom da kirana fara ba
yanzu dai wannan matsala na dakatar da albashin malam makarantar ya sake jefa su cikin wani hali ganin cewa har yanzu gwamnatin jihar Borno ba ta fito fili ta fayyace musu matsayin su ba game da dakatar da albashin nasu.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin namu Haruna Dauda Biyu da ya taimaka wajen bibiyar halin da malamai ke ciki a jihar Borno, da fatar Allah ya sa mahukunta za su ɗauki matakan da suka dace wajen kawo adalci a tsakanin ma'aikata musamman malamai da suke ba da rayuwarsu ga ɗalibai. Yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sautin Julie Lazarus Gratiam, nine naku Yusuf Aliyu Harande, ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia, da fatar ku sha ruwa lafiya. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Usman Shitu Mahuta. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya ana iya cewa matsalar tsaro a Najeriya a yanzu ta fi ƙarfin gwamnati, ganin cewa a cikin sati guda an yi asarar rayuka sama da 100, kama daga garin Gaidam na jihar Yobe wanda Boko Haram suka yi wa ƙawanya, zuwa jihar Kaduna da uwa uba jihar Zamfara, a gangaro zuwa Minok da kuma jihar Imo a kudu maso gabashin Najeriya. Hakika muddin gwamnatin Najeriya na son kawo ƙarshen waɗannan matsaloli na tsaro, to ya zama wajibi a magance matsalar talauci da yunwa da fatara da rashin aikin yi da suka addaba al'umma. ‘Yan ko ba haka ba za a dinga yin kwan gaba kwan baya ne, domin wallahi talauci da rashin aikin yi na gaba gaba wajen jefa matasa shiga ayyukan ta'addanci. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala, amen. Shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa ya yi, a gaskiya fa lokaci yayi da gwamnatin Najeriya za ta miƙe tsaye domin takawa 'yan ta'adda da ke ci gaba da faɗaɗa da bunƙasa a ƙasar birki. Domin wasa-wasa fa mun ga ƙaramin magana na nema zama babba, kuma an ce a rayuwa babu gagararre sai bararre. Allah ya kyauta. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makiri da Alhaji Muntari mai shago da wakin basa. Suka ce muna yantar da Allah wadai da yadda Najeriya ta kwashi jami'an tsaro 144 aka tura su ƙasar Somalia domin kwantar da tarzoma. Alhali a nan gida Najeriya muna fama da ta'addancin Boko Haram da 'yan fashin daji. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Tabbas zafafa hare-hare da 'yan kungiyar Boko Haram ke yi a jihohin Borno da Yobe abin takaici ne da Allah wadai. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan lamari. Amin summa amin. Sako daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Wasika ta ƙarshe kuma cewa ta yi, salam sashen Hausa. A gaskiya a yanzu ya tabbata cewa Najeriya babu tsaro, tamkar ma babu gwamnati a ƙasar. Domin mu dai a yanzu haka a nan ƙaramar hukumar Rajau, muna cikin zillimi domin 'yan bandaga kewaye suke da mu a cikin ƙauyuka makwabta inda suke cin karansu babu babbaka. Su kashe na kashewa, su sace shanu, babu wani ɗauki daga wurin gwamnati, kama daga matakin jiha har zuwa matakin tarayya. Don haka muna roƙon Allah ya kawo mana ɗauki daga wurinsa. Amen.
Madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron fallar azumin Ramadan a wurin matasa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Dan uwanku Tamim Yusuf, me ake ce mazikiri, yaya ake yin sa, wasu daga cikin ladabban sa, kadan daga cikin fa'idojin sa. Abu ne wanda yake babu wani lokaci da musulmi zai fita daga zikiri. Kowane irin yanayi yake, akwai irin addu'o'in da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. Idan mutum yana gida, akwai addu'an da zai, in zai fito daga gida akwai addu'an da zai, in zai koma gida akwai addu'an da zai, in zai shiga kasuwa akwai addu'an da zai, ko mai nene in ya ga wani wanda yake yana cikin wata jarabawa, wani mummunan hali, baya san irin wannan abu ya same shi, akwai addu'an da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sabai su yi, wanda yake wannan irin abin da ya gani Allah madaukin sarki zai kare shi, ba zai same shi ba. To kowane irin yanayi manzo sallallahu alaihi wasallam yake yana yin addu'a. Kuma haka nan musulmi ake so ya kasance a kowane lokaci kana nan kana tuna Allah. Idan zuciyarka na so ka aikata sabo, ka haneta ka tuna Allah madaukin sarki, ka yi zikiri. Idan kana so ka aikata alkhairi, kai maza-maza ka aikata shi, shi ma me zikiri ne domin tuna Allah ne tabaraka wa ta'ala. To har yau daga cikin ci gaba da magana kan fa'idodin shi zikiri, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shi zikir lilqalbi kalma'il samki ka'il samaki kaifa yakunu halu samak idha faraqa alma. Yace wato misalin zikiri, ita ibada ta zikiri da zuciyar mutum musulmi kamar dangantakar kifi ne da ruwa. To ta yaya kuwa kifi zai iya rayuwa idan ya bar cikin ruwa? To haka al'amarin yake. Duk lokacin da musulmi ya zama cewa ya cuɗanyu da ambaton Allah, ko yaushe ba abin nan harshen sa yana gudana da tasbihi da tahmidi da takbiri da hayyalla da sauransu, yana tsarkake Allah cikin natsuwa, cikin kwanciyar hankali, tare da girmama sunan Ubangiji tabaraka wa ta'ala. To lokacin nan yake ƙara samun kusanci ga Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala.
Allah ya sa mu dace. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Wasu mayaƙa sun yi kace-kace da wani sansanin soji a arewa maso gabashin Najeriya, inda suka hallaka sojoji sama da 30 kafin suka janye sanadiyar barin wutar jiragen yaƙi, a cewar majiyoyi. An yi imanin cewa maharan mambobi ne na ɓangaren ƙungiyar ISIS da ke yankin. Sun ɓararraka sansanin soji da ke garin Minok na jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya da yammacin jiya Lahadi, abinda wasu sojoji uku da wani mazaunin garin suka shaidawa kafar labarai ta Reuters kenan. Yawan ƙaruwar rashin tsaro a fadin Najeriya ya yi sanadin halakar sojoji da farar hula da dama a wannan shekarar. Kasar India ta bayar da rahoton samun sabon kamuwa da cutar corona 352,991 a yau ɗin Litinin.
Masu sauraro, a nan ne ta ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma a shirinmu na dare da misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauki da wani sabon shiri. Kafin mu sallama, muna miƙa saƙon fatan alkhairi na muryar Amurka ga mai sauraron mu yau kullum, Baba Ahmed na Mulugumel. Allah ya kara lafiya da tsawon rai. Za kuma yi zarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalamu Sigarba, laita na gabatar da shirin da kuma Julie Leather Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfi Lahashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakata shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.